Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tattaro 'yan jaridu daga kasashen duniya 18 inda ta ba su horon aikin jarida a jami'ar North Carolina da ke Chapel Hill da kuma jami'ar Texas. Kana aka yi rangadin jihohi da garuruwa daban-daban da ke nan Amurka da su. Amurka ta zabo 'yan jaridun ne daga kasashe irin su Brazil, Bulgaria, Colombia, Georgia, Jamus, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Russia da Serbia. Sauran kasashen su ne Slovenia, Sri Lanka, Tunisia, Ukraine, haɗaɗɗiyar dolar Larabawa da kuma ƙasar Vietnam. Ko da baya ga horon aiki da 'yan jaridun suka samu, kazalika sun kuma sami ƙarin ƙwarewa kan tattalin arziki, siyasa, tsaro, zamantakewa irin na Amurka. Baya kuma da ganawar keke da keke da suka yi da wasu manya daga cikin ƙusoshin gwamnatin Amurka da ma ƙusoshin wasu gwamnatocin jihohin da ke nan Amurka. Sai dai bisa ga dukkan alamu, galibin 'yan jaridun sun fi karkata ga yadda tsarin tattalin arzikin Amurka ya ginu daga ƙanana da matsakaitan masana'antu ya zuwa ga kaiwa ga manyan masana'antu. Diego Carranza Agudelo, ɗan jaridar ƙasar Colombia ne da ke aiki da jaridar
Le Republican.
Pretty important this tool for me because I have known so many things I didn't know about America. I mean when you
Muhimmancin wannan rangadi a gare ni ya buɗe min ido sosai don na samu ƙaruwa sosai akan Amurka da baya ban sani ba. Da dama ina tunani akan ƙananan masana'antu a Amurka amma ban san da wurare irin su Raleigh, California da ma San Diego ba. Akwai wurare da dama a nan Amurka da na ga hazikin Amerikawa da ke da tunani da kuma suke sarrafa tunanin nasu zuwa abin da zai amfane su. Kaga mutanen nan masu ƙananan masana'antu ba wai kawai na hada-hadar samun abin masarufi ba ne, amma haka na sababa samar da kamfanoni. Idan kuma ka samar da kamfanoni, tamkar ka samar da aikin yi ne, kana kuma ka samar da ƙasar kuɗaɗen shiga. Ita ma shahararriyar 'yar jaridar nan da ke ƙasar haɗaɗɗiyar dolar Larabawa, Dina Mustafa, ga abin da ta shaida min.
You know, I thought that the American economy is built on that tycoon huge companies, while I realize now that it depends on the small project entrepreneurs and startups.
Da na dauka tattalin arzikin Amurka ya ginu ne akan gingima-gingiman kamfanoni na kasar nan, amma yanzu kuma sai na gane cewa ai tattalin arzikin kasar ya dogara ne akan ƙananan masana'antu da ke tasowa, kuma a nan ana mara musu baya sosai. Abu na biyu kuma shine na samu ƙaruwa sosai yadda ake amfani da kimiyyar fasahar zamani don a sauƙaƙa rayuwar Amerikawa. Misali, yadda ake amfani da fasaha wajen samar da makamashi ta hanyar amfani da hasken rana. Bugu da ƙari, na yi cuɗanya da 'yan jaridu 18 daga ƙasashen duniya daban-daban. Hakan ya ban damar fahimtar sauran ƙasashe.
You know, journalists from different backgrounds, different cultures. And it was a very good chance for me to meet them and to learn more about other countries.
I am Renato Mota. I am a tech reporter from Brazil. I mean, the biggest thing I get it from this tour.
Sunana Renato Mota. Ni ɗan jarida ne mai ɗauko rahotannin kimiyya da fasaha a ƙasar Brazil. Babban abin da na fahimta a nan shine, na san Brazil na ƙoƙari a fannin fasaha kuma abubuwa na kankama. Amma a iya cewa a ɗan sama saman nan ne. Kaga nan kuma mutanen sun daɗe suna fafatawa. Babban zarafi a nan shine, bin al'amuran sannu a hankali da kuma yin haƙuri.
So the main lesson is patience, you know?
Nemanja Milutinović, ɗan jaridar tashar talabijin na ƙasar Serbia, ga abin da ke cewa.
IT, especially software,
fasahar zamani na haɓaka a ƙasata, amma in na yi muƙarana da Amurka, gaskiya akwai bambanci mai girma. Kuma a nan, gwamnatoci na marawa waɗanda ke ƙoƙarin ƙirƙiro wani abu sabo na daban.
Dr.
Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja ya ce irin wannan gayyata da gwamnatin Amurka ta yi wa 'yan jaridun ƙasashen duniya abu ne mai amfani, musamman zai taimaka wurin tafiyar da ayyukansu a ƙasashensu.
Musamman ma zai amfani su a jaridun, saboda na farko dai a cikin mabukin ilimi. Sa'annan kuma irin yanayin da abubuwa suke a ƙasashensu ya ɗan bambam da abin da ya faru a abin da yake wakana Amerika. Saboda haka sun da za su da abubuwa koya zai zo musu mai amfani kwarai da gaske. Ina ganin cewa iliminsu da saninsu na waɗannan muhimman ɓangarori zai taimaka musu kwarai da gaske wurin aiwatar da aikin su. Sa'annan kuma ina ganin cewa shi aikin jarida aiki ne wanda ya gaji tafiye sannan kuma akan ce shi dan jarida kamar masani ne akan dukkan al'amuran da suka shafi rayuwa. To saboda haka idan yaje ya ga yadda rayuwa take a wata kasa ko nigari zai mai amfani kwarai da gaske. Sannan kuma za a iya cewa kasar Amurka tana da kwararrun ƴan jaridu da kuma kayayyakin aikin jarida wanda ba lallai bane a kasashe daban-daban musamman ma na Afirka, musamman ma Suriname na Afirka akwai. Saboda haka irin wannan gaita da aka yi wa ɗan jaridan za ta buɗe musu ido, sa'annan za su koyi abubuwa da dama game da yadda ake aikin jarida da yadda ake sarrafa abubuwan da ake aiki.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga San Francisco.